Ganin yadda matsalar tsaro ta addabi wasu jihohin Najeriya ya sanya hukumomin tsaro ke ta samun hanyoyin magance su. Hukumar tsaron farin kaya da kare al'umma ta ƙasa wato Nigeria Security and Civil Defense Corps wanda aka kafa don hada kai da jami'an 'yan sanda wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu ta dukufa wajen horar da jami'anta don samun ƙwarewar gudanar da aikinta. Kan haka ne hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta tura wasu jami'anta don samun horo ta yadda za su riƙe makamai da zai taimaka musu wajen kare al'umma daga miyagu. Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa, Gidadin Muhammad Fari, ya ce horon zai ba jami'ansu ƙarin sanin madafar aikinsu.
Mun tura wasu jami'anmu sun je abin da muke kira arms training tare da hukumomin 'yan sanda. Kuma alhamdulillah mobile police suka musu wannan training. Kullum aikin mu na tsaro kullum kana bukata a ce kana rehearsal, kana zuwa kana samun ƙarin ilimi. Dama can ƙwararru ne ya rike makami, amma kuma duk da haka ya kamata su sanke zuwa lokaci suna ƙaro ilimin su. Mun tura jami'ai 240. To ina fata waɗanda suka je wannan horo suka dawo su yi amfani da ilimin da suka samu wurin kare ita wannan ƙasan kanta da al'ummar da ke ciki tare da dukiyar da suke da shi.
Wasu da suka samu horon sun bayyana yadda za su yi amfani da abin da suka koya.
Sunana Assistant Commander Yakubu Sunde, Head of Technical Nasarawa State Command. Kware na amfana domin in ka dubi yanayin ƙasan da muke yanzu akwai tashin hankali, akwai rikici a wurare daban-daban. So kuma bisa ga yanayin aikinmu dole ne idan aiki ya bukata za mu je kowane lokaci. Shi yasa aka sa muka wani training domin mu ƙara samun ilimi, mu ƙara inganta ƙwazon mu a wurin aikinmu.
Ni ACC Ouna Hassan, Assistant Commandant, ina heading Agro Rangers. Dama nan muna da ilimi wanda na abubuwan, sai dai rayuwa mutum baya cika gomawa, akwai wasu wanda baraka ya san su kuwa. To wanda ba mu sani ba shi ne an sa an kai mu cewa a sake, wanda kuma mun sani a sake tunashe mana. Mun yi halbe da komi mun sake jine wasu bibikoji daban-daban da ba mu saba da su ba a nuna mana inda za a yi halbe.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawa, Najeriya.